بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ونشين درسينا تقوث نكرات مؤتكم موطان إمام مالك أيورانا الرسرق وطن ربيع الأول هجر من ذا الله صلى الله عليه وسلم تبودة ريهود دا عشرين دبقوي واندي داشي دا ranar bakwai ga watan hudu miladiya ta 2006. Muna karatu a cikin babu jami'ul wuqut, wato hadisai da suka zo kan sha'anin sallah, hadisai daban-daban kan al'amura da suka zo kan sha'anin lokacin sallah. Qala Yahya ibn Yahya al-Laythi kana al-Majri Imam Malik yace qala Malik yace Imam Malik rahimahullahu yace man adraka al-waqta wa huwa fi safar, man adraka al-waqta wa huwa fi safar, mutumin da lokacin sallah ya riske shi alhali yana halin tafiya, fa akhara as-salata sahiyan aw nasiya, sai ya jinkirta sallah sahiyan aw nasiya, sahiyan bi sarf kalwa, wato aslan ma bai tuna ta ba, bai tuna ta ba, ma bata fado masa ba, ya manta da wani abu shi sallah, shine sahu kenan. An-nisyan kuwa shine ya tuna sai ya manta, ya tuna da sallar amma kafin ya sallar sai kuma ya shafa, to wanda haka ta same shi alhali yana cikin tafiya, hatta qadima ala ahlihi, har sai da yazo gida, annahu idha kana qadima ala ahlihi wa huwa fil waqt falyusalli salatal muqim, cewa idan yazo gida alhali yana cikin lokaci, wato lokacin sallah bai riga ya fita ba, falyusalli salatal muqim, sai ya sallar mazaunin gida. Me yake nufi da wa huwa fil waqt, yana cikin lokaci, ana nufin lokacin muktar ko kuwa gabaki daya hada har lokacin laruri, gabaki daya har lokacin laruri, lokacin sallah gabaki daya yake nufi. Wato alal misali mutum ne ya taho da ya taso daga Kaduna kafin sallar la'asar, sai bai yi sallah, sai ya sha'afa ko kuma ya manta, gabaki ya tuna cewa bai yi sallar la'asar ba, amma kafin ya yi sai ya manta, har sai da ya zo Kano, da ya zo Kano sai ya zamanto cewar lokacin rana ba ta riga ta faɗi ba, amma ta kusan faɗuwa, istirar ya wuce, wato lokacin rana ta riga la'asar list ɗin nan, lokacin sallah amma rana ba ta faɗi ba, don haka huwa fil waqt, yana cikin lokacin sallah. To yaya zai yi? Imam Malik yace fal yusalli salatal muqim, sai ya sallar mazaunin gida, wato ya cika raka'a hudu. Ba zai la'akari da cewa sallar tafiya, sallar la'asar ta same shi a halin tafiya, lokacin da sallar la'asar ta wajaba a kansa sallar tafiya ce, amma tunda lokacin bai fita ba, har yanzu wajabtin yana kansa, har yanzu wannan khitab din yana kansa, domin shi lokacin sallah nau'in wajibi ne da malamai suke ce ma al-wajibul muwatta. Amma za ka iya yin sa ko yanzu ko an jima ko kuma abin nan ko kuma sau ɗaya ma a cikin rayuwarka, nau'i ne na wajibi. Akwai kuma wajibul mudayyaf, shine wanda aka ce dole ka yi shi a lokacin, idan baka yi shi a lokacin ba to ka saba ma Allah. To shi ita sallah nau'in farko ne na wajibul muwatta ne, za ka yi sallah an lokacin sallah ya shiga, ba lalle ne ka yi ta a farkon ta ba, in ka yi ta a tsakiyar lokacin daidai ne, in ka yi ta a ƙarshen lokacin na muktar daidai ne, in ma kana da larura kai yi ta a lokacin laruri shi ma wannan baka da laifi, duk kana cikin wajibul muwatta. To tunda wannan ya zo alhali akwai sauran lokaci, da haka lokacin da bai fita ba, sai ya sallar mazaunin gida, kaga a lokacin nan ya ɗauki hukuncin mazaunin gida, da haka wajabcin da yake kansa ya tashi daga wajabcin sallar tafiya ya koma wajabcin sallar mazaunin gida. Na'am, da ina yi batun da mantuwa ce, ai kaga sai sai Imam Malik yake yace sahiyan aw nasiya, bisa rafkanwa ko bisa mantuwa. Wa in kana qad qadima wa qad dhahaba al-waqtu falyusalli salatal musafir, idan ko yayin da yazo gida yazo alhali lokacin ya riga ya fita, rana ta riga ta fadi, to nan yaya zai yi? Yace falyusalli salatal musafir, sai